I'm crying because you was a bitch with me. I'm crying because you was a bitch with me. You crying because you was a bitch with me.
Notice that she's inching up her skirt and- Da 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 da